Ali da suna yanki ka kira ki da suna na a royal majesty sarauniya a cikin mata yanda kika daura kallabi kika dan yi murmushi sanki ya tafi da ni kera ke gani ta iya kwalliya kyakkyawa ga tarbiya so my heart masoya this your smile again dina
Oh God.